More music at houseofsongs.com.
Amana kai zuciyar ki sani ba ni tabbaci kar ni nuku sani sanyin idaniya mai tausa zuciya ke ne yoniya aure sarauniya mi tafiya daya da zuciya daya zuciya ke kusan toni nuna min hanyar zuciyar ke jani ai hidimar kice za ta sa na ji dadi ai ai ale
Tunanin zuciyata